Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asali, da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Kumel, tare nake da Zainab Babaji da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Asabar, 1 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku dawo da muke da farasu ga kanan labarai.
Kasar Amurka na da yakinin cewa hare-haren da Ukraine ke kai wa Russia na samun ci gaba duk da rashin tsagaitawa a bangaren Russia. Rikici ya barke a kasar Faransa a daren jiya Juma'a, a lokacin da ƴan uwa da abokan arziki ke shirin binne matashi mai shekaru 17. Kusan mutane 50 ne aka kashe a ranar Juma'a, a lokacin da wata babbar mota ta kutsa cikin motoci a yammacin Kenya.
Kanan labarin kenan. Cikin shirin za a ji cewa yayin da sabbin hafsoshin tsaron Najeriya suka karbi karagar aiki, masana sun ba da shawara.
Inda za a samu gaskiya abinda aka faɗa a cikin budget rubutun da aka yi na makamin da za a samu na zamani, a yi amfani da fasahar na tauraron ɗan adam, wato satellite.
Haka kuma za a ji cewa Amurka ta jagoranci wani atisayen dakaru don tabbatar da tsaro a yankin Sahel.
Musayar bayanai tsakanin su kasashen Afirka ko na yankin Sahel da wasu kasashe wanda suke da na'urori ko na hangon nesa ko na kwarmata bayanai yana da mahimmanci.
Sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro ke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Zainab Babaji. Kasar Amurka na da yakinin cewa hare-haren da Ukraine ke kai wa Russia na samun ci gaba duk da rashin tsagaitawa a bangaren Russia. Shugaban hafsan hafsoshin sojin kasar General Mark Milley ya shaidawa masu sauraro a birnin Washington ranar Juma'a cewa jinkirin ci gaban Ukraine wani bangare ne na yanayin yaki. Milley ya kuma ce Amurka na tunanin baiwa kasar Ukraine wasu harsasai masu linzami da makamai masu linzami masu cin dogon zango da ma wasu jiragen yakinta na F-16. Ya ce waɗannan abubuwa suna kan tebur, babu wani yanke shawara a yanzu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta a jiya Juma'a cewa ba a yi wa wasu sabbin jiragen ruwa rajista tun ranar 26 ga watan Yuni a ƙarƙashin yarjejeniyar ba da damar fitar da hatsi daga tekun Black Sea lafiya daga Ukraine. Muna kira ga ɓangarorin da su dage wajen ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba, in ji kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq da ya shaida wa manema labarai. Rikici ya barke a kasar Faransa a daren jiya Juma'a, a lokacin da ƴan uwa da abokan arziki ke shirin binne matashi mai shekaru 17 da ƴan sanda suka kashe shi da ya haifar da tashin hankali na kwanaki. A yau Asabar ne aka shirya jana'izar Nahel mai shekaru 17 a garin su na Nantea. Da sanyin safiyar yau Asabar, jami'an kashe gobara a Nantea sun kashe gobarar da masu zanga-zangar suka kunna. An kona gine-gine da ababen hawa tare da kwashe kayayyaki a shaguna a Tarzoma da Tabazo a fadin kasar, ciki har da biranen Marseille da Lyon da Toulouse da Strasbourg da Lille. Kimanin 'yan sanda 45,000 ne aka baza a duk fadin kasar domin shawo kan tashi-tashen hankulan da 'yan sanda suka yi na harbin Nahel. An ɗauki hotunan harbin nasa a bidiyo. Kusan mutane 50 ne aka kashe a ranar Juma'a, a lokacin da wata babbar mota ta kutsa cikin motoci a yammacin Kenya. 'Yan sandan yankin sun ce da yammacin jiya Juma'a ne mutane 48 ne suka mutu a wata tangardar motoci da kananan motocin bus da babura da sauran manyan motoci a birnin Londiani. Zuciyata ta ɓaci, in ji gwamnan lardin Keriko Eric Mutai da ya wallafa a shafinsa na Facebook. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Kenya ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ne ke kawo cikas ga aikin ceto. Shugaban Kenya William Ruto ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ƙasar ta yi jimami tare da iyalan da suka rasa 'yan uwansu a wani mummunan haɗarin mota da ya auku a Londiani.
To nan ba da jimawa ba, Zainab za ta kawo mana ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan Kawo yanzu dukkanin manyan hafsoshin tsaron Najeriya sun karɓi jagorancin rundunoni daban-daban na mayakan ƙasar. Ko yanzu menene ke gaban su? Hassan Mai na kaina ya aika mana da wannan rahoton.
The nation is going through so many challenges.
Saban babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Christopher Musa. Yayin da ke amsar jagorancin rundunar sojojin Najeriya a nan Abuja, wanda ke cewar lalle kasar na fuskantar dimbin kalubalen tsaro iri-iri, wanda yake wannan wani babban nauyi ne a gare su, domin za su yi duk mai yiwuwa domin tabbatar da sun sauke nauyin da ke kansu, wanda ya nemi daukacin sojojin Najeriya da masu ran yan kasar su haɗa hannu wuri guda domin tabbatar da samar da tsaro a cikin ƙasa.
We need to synergize our activities together. We need to work as a team. Together, I'm sure we'll achieve the mandate that we've been given as members of the armed forces of Nigeria.
Kawo yanzu dai kusan dukkanin manyan hausoshin sojojin Najeriya na sama, na ruwa da kuma na ƙasa sun kama aiki gadan-gadan. Al'amarin da masana irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba ke cewa,
namu da yan ƙasa shine mu mata zato na wannan canjin ya samu nasara, ya kawo biyan bukata. Don samun nasaran su shine zaman lafiya ga jama'a. Yanzu sai mun ga kamun ludayin su, sai mun ga abin da ya faru nan da wata uku, nan da wata shida, nan da shekara guda zuwa shekara biyu, mu ga cewa shin canje-canje da aka yi ba kamar na da bane, wato namiji ya haifi namiji don haka za mu ce ba wani canji, ko kuma dai a'a ba haka bane, akwai wasu abubuwa daban da za a zo da su. Za mu so canje-canjen nan da aka yi ya biya bukata.
Shi ma Farfesa Khalifa Dikwa ya ce zai yi sauri ainun a fara yaban waɗannan hafsoshi tun daga yanzu, a jira har sai an ga kamun ludayin su.
Ya kasance suna samu haɗin kai da sauran sassa, domin ya danganta da huldan da suke da ita kafin najin su. Ya na ɗaya kenan. Na biyu, inda za a samu gaskiya abin da aka faɗa a cikin bajet rubutun da aka yi na makaman da za a samu na zamani, a yi amfani da fasahar na tauraron ɗan adam, wato satellite, inda za a samu ganin inda ɗan ta'addan inda suke Najeriya, ba a samu waɗannan abu ba. Duk da haka dai ina ce kar mu fara yaba musu da bisa nadidin yanzu sai mun ga kamun ludayin su.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda manyan hafsoshin za su tunkari kalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Mai na kaina, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga Zainab ta kama da ƙarshen labarin duniyar.
Wata doka da aka yi wa kwaskwarima da ke ƙara faɗaɗa ma'anar leƙen asiri a ƙasar Sin ta fara aiki a ranar Asabar ɗin da ta gabata, inda ta baiwa birnin Beijing ƙarin ƙarfi fiye da kowane lokaci na hukunta abin da ta ɗauka na barazana ga tsaron ƙasa. Gwamnatin Amurka, manazarta da lauyoyi sun ce bita da kullin da aka yi kan dokar hana leƙen asiri ta Beijing ba ta da tushe, kuma za ta baiwa hukumomi damar aiwatar da dokar tsaron ƙasa da ba ta da tushe. An fitar da asalin dokar ne don jin tsokacin jama'a a watan Disamban shekara ta 2022, yayin da babbar hukumar Majalisar Dokokin Ƙasar Sin ta amince da bitar dokar a cikin watan Afrilu. Tuni dai dokar ƙasar Sin ta zartar da hukunci mai tsauri kan waɗanda ake zargi da aikata laifin leƙen asiri, tun daga zaman gidan yari zuwa kisa a wasu muggan laifuka. Dubban ɗaruruwan alhazai musulmi ne suka bi sahun annabawa a ƙarƙashin rana mai tsananin zafi, yayin da masu aikin tsaftacewa a cikin riguna masu kalar lemu suka fita da jakunkuna don tattara kwalaban ruwa da aka jefar. Dubun dubatar masu tsaftace muhalli, jami'an tsaro, likitoci da sauransu ne suka taimaka domin gudanar da aikin hajjin shekara-shekara ga mahajjata miliyan 1,800 daga sassan duniya. A ranar Juma'a ne za a kammala aikin hajjin, inda daga nan ne ma'aikatan za su fara gagarumin aikin tsaftace muhalli na tsawon mako guda. Aikin tsaftace muhallin ya kasance hanya ta samun kuɗin shiga ga masu tsaftacewa waɗanda ke zama bakin haure. Amma a wannan shekara an yi fama sosai musamman saboda yanayi na zafi da ya kai ma'aunin Celsius 45 wanda ke kusan digiri 130 na Fahrenheit. Ƙungiyar kimiyya da ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta amince da sake shigar da ƙasar Amurka a matsayin mamba. Hukumar UNESCO ta kada kuri'a 132-10 a ranar Juma'a don amincewa da shawarar Amurka na komawa hukumar da ke birnin Paris. Kasancewar Amurka za ta zama a hukumce da zarar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ko kuma wanda aka zaba ya karbi gayyatar a hukumce, a cewar jami'an gwamnatin Biden. A farkon watan Yuni ne gwamnatin Biden ta ba da sanarwa cewa za ta nemi komawa cikin kungiyar musamman saboda ta damu da cewa China na cike gibin da rashin kasancewar Amurka a kungiyar. Hukumar UNESCO mai mambobi 193 tana taka muhimmiyar rawa wajen kafa ka'idojin ƙasa da ƙasa musamman na ilimin tsaro da ilimin fasaha a duniya.
Zainab Babaji kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Amurka ta bayyana cewa yankin Sahel na bukatar kwararrun dakarun soja domin tunkarar barazanar ta'addanci da yankin ke fama da ita. Kwamandan dakarun sojan Amurka a kudancin Turai da ma Afirka, Major General Tad Westmond, ya bayyana haka yayin wani taron kawo ƙarshen atisayen sojin ƙasashen nahiyar Afirka, wato Africa Line Exercise, da aka kammala a ƙasashen Ghana da Morocco. Wakilin Hamza Adam daga Kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Wannan na ɗaya daga cikin atisayen gamayyar dakarun sojan Amurka da wasu ƙasashen nahiyar Afirka da aka gudanar a yankin Daboya na arewa mai nisan ƙasar Ghana. Atisayen mai suna Africa Lion Exercise ƙarƙashin jagorancin Amurka ya mai da hankali wajen ƙarfafa halakar dakarun ƙasashen nahiyar tare da na Amurka a ƙoƙarin da suke yi wajen tunkarar 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi. Yayin jawabinsa ƙarƙashin taron kawo ƙarshen atisayen, kwamandan dakarun sojan Amurka a kudancin Turai da ma nahiyar Afirka, Major General Todd Westmont ya ce, nahiyar Afirka na fama da matsalolin rikici, abinda ya haifar da kai ɗauki tare da matakin shiga tsakani a don haka. Kasashe musamman a yankin Sahel na bukatan kwararrun dakarun soja da za su tunkari 'yan ta'adda a yankin. Ya ce, ginshiƙin wannan atisaye shi ne aiki tare, kuma a Ghana atisayen ya kunshi shirye-shiryen gudanarwa da dabarun yaki da matakan kula da marasa lafiya da ba da agaji ga farar hula da masoja. A duniyarmu yau babu wata ƙasa da za ta iya tunkarar matsalan tsaro ita kadai ba she da taimako. A don haka atisayen Africa Lion ya tabbatar ba da wata shakka ba cewa lalle haɗin kanmu ya ƙara mana ƙarfi.
Security in Africa.
A nasa bangare daya daga cikin shugabannin dakarun soja ta ƙasar Ghana, Major General Thomas Opon Pepra ya ce, akwai muhimmanci sosai da a samu haɗin kai tsakanin ƙasashen saboda shine hanya daya tilo da zai taimaka wajen tunkarar barazanar tsaro a yankin. A don haka atisayen Africa Lion Exercise da Amurka ta jagoranta din nan na da muhimmanci sosai kuma zai dawwama.
Habo come to stay.
Ko shin wannan atisayen zai iya ba da gudunmuwa wajen dakile ita matsalan tsaro da ke addaban yankin Sahel? Wannan ne tambaya da na yi ma ɗaya daga cikin masharhanta bisa harkar tsaro a jamhuriyar Nijar, wato ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da wannan matsala, Abdulrahman Alka, inda yake cewa wannan atisayen ya yi daidai, amma kuwa ba matakin soja kaɗai ne zai iya dakile wannan matsala ba.
Masayar bayanai tsakanin su kasashen Afirka ko na yankin Sahel da wasu kasashe wanda suke da na'urori ko na hangon nesa ko na kwarmata bayanai yana da mahimmanci. Bayan shi abinda ya kamata kasashen su sani kuma ayi aiki da shi, matsalar ba ta aikin soji bace kawai. Magana ta tattalin arziki, magana ta ilmantarwa, magana ta cikakken jagoranci, magana ta cikakkiyar shari'a wadda ba ta masu ƙarfi bace, wadda da mai ƙarfi da mai rauni a gaban shari'a a matakin su guda. Wannan su ne muhimman abubuwan da ya kamata a sa gaba kuma suna iya taimakawa kwarai.
Shi ko mai sharhi kan harkan tsaro a Ghana, Ambassador Lieutenant Colonel Umar Sanda, ya ce a yanzu babu wani abin da zai rinjaye 'yan ta'adda fashe kwararrun sojoji. A don haka shawarar Amurka na da muhimmanci kan matakan da ake dauka.
Masu ta'addanci halbe-halbe da kashe-kashe su zai yi yawa, kuma ba abin da zai magance wannan. She sojojin mu na West Africa sun fi su ilimi da iyawa. To wannan nan inda Amurka za su sa muna hannu, kamar ma tun da ma sun fara sun saba suna zuwa nan ga ana motsa jiki da su training programs, ana kawo muna sabobin fikira kamar waɗannan abubuwa. Don shi wannan fadi won zai da inganta military West Africa ko dai Africa.
Sojoji fiye da 8,000 a kasashe 18 a nahiyar Afirka ne suka shiga cikin wannan atisayen. Yankin Sahel na ci gaba da fuskantar barazanar tsaro sakamakon sanantar har-harin mayaka masu ikirarin jihadi. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu haka a hukunmu a nan Washington DC na cewa karfe 11:15 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ya tattauna da Muhammad Amin Yusuf, babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers ta kasar Ghana, wanda ya bana bayani akan matsaloli da direbobi ke fuskanta wanda hakan na addaban aikin su kuma yana sanadiyyar kawo hatsari a kasar. Kamar yadda hukumomi da dama da jama'a sukan ce, direbobi ne su ne ke sanadiyyar hatsarin da ake samu akan hanyoyi. Na tuntuɓi Muhammad Amin Yusuf ya su suke gani ko me suke gani yake haddasa hatsarin, sai ya fara bayaninsa kamar haka.
Gaskiya wurin da muke ga masaloli da yawa is from the government. Na ce shi ne babban abu da mu direbobi za mu yi mu dibi a hannu mu a kai. Sun ka duba driver yana aiki ne saboda ya samu riba, saboda ya samu nasara, kuma yana aiki ne saboda ya ciyar da gidan shi da iyalin shi duka, kuma ya ce wani abu saboda gobe. Amma in dai government ya je policies, ya je waɗansu
wato gwamnati ya aje wani wasu tsare-tsare,
na'am, jirgin su ababen da ya bari driver bai samun kwanciyar hankali ya yi aiki shi, definitely shi ke kawo irin waɗanga road accident da su sauransu. A ce driver na tashi na sai fuel,
wato ka sai mai, ka sai mai
200 cedis, ina expecting 200 cedis na in samu riba, in samu nasiya ji, in sai da shi spare parts, in sai da shi oil, in biya da shi school fees, in biya da shi kudin light, in sai abinci cikin, in sai ruwa cikin da sauran ababe, kudin ana kudin daki a kowatan nan ma insurance in shi ya kamata make sure da road work in shi duka ya kamata samu waɗannan kudin duka sashi. A duba da ababen da na ambato nan duka ya fi ababe 15 ko 20 za mu nan.
Wato 15 zuwa 20 kenan kalin safo.
Na'am, if driver aya sa wadanna ba bai duka kai shi. In kashi da safi, in kamata is 2 trip ko 3 trips ya samu na 10. Saboda yana bai samu riba da yawa. Kaga overspeeding kuma na cikin. Gashi nan yanzu kuma hanyar mu in aka yi adare duka ya bata. Yanzu ba ba pothole ma muke bin kai ba. Muna bin ta manholes. Kuli ya kamata a fi spare parts. In ce wani lokacin da ya wuce abinda spare parts na da ake sai shi ha.
Wato kayan mota kenan kake faɗi.
Kayan mota na'am da ake sai shi 100 cedis. Yanzu ka je ka iske an kai shi 500 ko 600.
An ninka wurin su biyar.
wuri su biyar. Kuma duka dole kamata driver ayi provide sai wannan. Kisa mu kullum muna fuskantar government saboda in dai ababe yayi kuma kaga driving ga who public sector like aikin da ke employ mutane fa sosai apart from aikin government in the driver sector.
To ku ina kuke kai irin wannan damuwa naku da kuke cewa gwamnati ce bata ko kuma take aje abubuwan da ke takura muku hakuna neman sauri don saboda ku samu ku biya bukatunku da kuma irin sayan kaya da tsada yadda gwamnati ta tsara. Idan kuna bukatar gwamnati ta saurare ku, ta wace hanya kuke bi don saboda da alamar ba a ganin kuna daukan mataki kuma ana kara dora laifi a kanku kan cewa kuke rike da stiyari da ke haddasa hatsarin da mutane ke rasuwa, mutane kuma na samun raunuka.
Kaga abinda ke da banta sosai wuri aikin driver kenan, don saboda bi da mai magana ba su da masu magana ko kuwa ba su da masu ji su ma su yi aiki da zama. Several times dai bobe shi mu tashi wai za mu yi demonstration a takarda ma kai muka ba police kuma za mu yi demonstration shi authority government sai su shiga su stop demonstration na
so hana ku yi ko
so hana mu yi.
To madalla a nan za mu dakatar da tattaunawar da Muhammad Aminu Yusuf, babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers ta kasar Ghana, har zuwa sabon mako mu ci gaba da tattaunawar idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Aminu Yusuf da kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Gumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Hamidu Kalala Buwa jihar Difa. Ya fara da sallama ya ce, BOA Hausa, farko ina yau kowa fatan yana cikin ƙoshin lafiya. Ina mabarka da sallah ga dukkan musulman duniya baki daya. Daga ƙarshe, Allah ya kama da zaman lafiya a ƙasarmu Nijar da ma Najeriya. Amin summa amin. Sai kuma saƙonmu daga Shehu Adamu Rajau ya ce, shugaba Tinubu, ya kamata a ce an samar da abin da zai maye gurbin tallafin man fetur da kacire, domin mu kaɗai muka sarra inda muke ji sakamakon cire tallafin man fetur ɗin, kuma gashi an bar mu haka nan zafi bisa zafi. Allah ya kyauta. To daga nan sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Aisha Hussein Dangwa ta Karasuwa da Maryam Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Suka ce yin ritaya sama da sojoji 100 a ƙasar mu Najeriya abin damuwa ne ga al'ummar Najeriya, don haka muna fatan za a mai gurbinsu da sama da sojoji 200 masu jini a jika, duba da irin halin da ƙasar mu ke cikin rashin tsaro. A ƙarshe muna addu'a Allah ya sa kada a jefa zancen mu a kwandon shara. To sai mu ce amin. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa shiga tattaunawar sulhu da aka yi tsakanin makiyaya da manoma a jihar Taraba abin lale marhabin ne, ganin cewa hakan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya tsakaninsu. Da fatan Allah ya sa a dace. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwaya Wuri. Sai kuma saƙonmu na gaba ya ce, salam BOA, muna tur da Allah wadai da ƙona Alƙur'ani mai tsarki da wani ɗan ƙasar Sweden ya yi. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya kare mu musulmai da addininmu na gaskiya musulunci da babban littafin mai girma Alƙur'ani daga sharrin dukkan masu sharri. Sako daga Sunusu Maɗatai da Magaran da Isu Maƙera Maɗatai da Iliyasu Yakubu Dagawa da Yakubu mai aski Badaraka, sai kuma Haddabi mai kwamfuta Maima. To ƙarshen saƙonnin namu kenan. To kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon.
Abin da kamar mutum ne yan dace, hanshaƙi kuma ingantacce,
mai ƙarfi ga shi amintacci.
Mai saurare, yayin da demokradiya ke ci gaba da kankama a kasashen Afirka irin su Najeriya, shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi haƙoƙin al'umma a hannun hukumomi da fuskar ababen more rayuwa.
Babu abin da ya tada mu talaka hankali ko kamar tsaro.
Tunda saurare ta zo ta kama wani gonakanmu, babu wanda aka kirawo aka ce ga haƙƙinka.
Baya ga haƙoƙin al'umma a jumlace, filin 'yan ƙasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban.
Sai mun tura sai mun kai kamar zamu fita daga cikin wannan kamfanin na Fencom, sai ga mun sake koma ba.
Zalika shirin kan tattauna da ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su.
Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya, babu wani sani babu sabo, duka mashi zamu yi mu gurfan da shi a gaban kotu.
Mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da ƙarfe 8 na safiyar kowace ranar talata.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta.
To madalla sai aka san. To shirye-shiryen sun zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a Nijar, kada a manta za a iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 25.5 zaur Auzangon FM. Haka zalika za a iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na voahausa.com, har ma da shafukan mu na sada zumunta. Madalla, da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Zainab Babaji. Kasar Amurka na da yakinin cewa hare-haren da Ukraine ke kaiwa Rasha na samun ci gaba duk da rashin tsagaitawa a bangaren Rasha. Shugaban Hafsan Hafsoshin Sojin Kasar Janar Mark Milley ya shaidawa masu sauraro a birnin Washington ranar Juma'a cewa jinkirin ci gaban Ukraine wani bangare ne na yanayin yaƙi. Milley ya kuma ce Amurka na tunanin baiwa kasar Ukraine wasu harsasai masu linzami da makamai masu linzami masu cin dogon zango. Rikici ya barke a kasar Faransa a daren jiya Juma'a a lokacin da 'yan uwa da abokan arziki ke shirin binne matashi mai shekaru 17 da 'yan sanda suka kashe shi da ya haifar da tashin hankali na kwanaki. A yau Asabar ne aka shirya jana'izar Nahel mai shekaru 17 a garinsu na Nantea. Da sanyin safiyar yau Asabar, jami'an kashe gobara a Nantea sun kashe gobarar da masu zanga-zangar suka kunna. Kusan mutane 50 ne aka kashe a ranar Juma'a a lokacin da wata babbar mota ta kutsa cikin motoci a yammacin Kenya. 'Yan sandan yankin sun ce da yammacin jiya Juma'a ne mutane 48 ne suka mutu. Wata doka da aka yi wa kwaskwarima da ke kara fadada ma'anar leken asiri a kasar Sin ta fara aiki a ranar Asabar din da ta gabata, inda ta baiwa birnin Beijing karin karfi fiye da kowane lokaci na hukunta abin da ta dauka na barazana ga tsaron ƙasa. Gwamnatin Amurka, manazarta da lauyoyi sun ce bita da kullin da aka yi kan dokar hana leken asiri ta Beijing ba ta da tushe, kuma za ta baiwa hukumomi damar aiwatar da dokar tsaron ƙasa da ba ta da tushe. Dubban ɗaruruwan alhazai musulmi ne suka bi sahun annabawa a ƙarƙashin rana mai tsananin zafi, yayin da masu aikin tsaftacewa a cikin riguna masu kalar lemu suka fita da jakunkuna don tattara kwalaban ruwa da aka jefar. Dubun dubatar masu tsaftace muhalli, jami'an tsaro, likitoci da sauransu ne suka taimaka domin gudanar da aikin hajjin shekara-shekara ga mahajjata 1,800,000 daga sassan duniya.
To madalla, masu sauraro, Da haka ne muka karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a ugwan Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Domin sake sauraron wannan shiri da masu ran shirye-shiryen mu da suka gabata, za izo shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kan a madadin Zainab Babaji da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, da kuma Jimbe Hamza wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Patrick daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfili Hashin Gumar ke cewa sai mun sake dawo kwa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.